الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن أهول الشهوات إلى جنات القربات أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادوا أي متون وني متار البركة نتلاتة در اللاربة شرند ترى دوة ذو القعدة هجر الشقبان هلتاء النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم دغا مكة زوا مدينة شيكارا دوغو ديا ددري هدو د شيكارا 43 wanda ya dace da 28 da wata na 6 miladiya haihuwar annabi Isa idan tarihi ya inganta shekara 2022 miladiya cikin ikon Allah subhanahu wa ta'ala ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin uld a wannan unguwa ta maboyar amare a cikin wannan gari mai tarin albarka na tawa Allah subhanahu wataala muke roƙo da ya sanya albarka a rayuwarmu ya sanya albarka a dukiyarmu ya sanya albarka a ayyukanmu ya sanya albarka a zuriyarmu baki daya satin da ya gabata mun kwana a aya ta 176 a cikin wannan sura mai tarin albarka suratul baqara fadin Allah subhanahu wa ta'ala zalika bi anna Allah nazzala alkitaba bil haqq wa innal ladhina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id yau za mu tashi aya ta 178 sai Allah ya ce
laisal birra an وجوههم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين
سبحانه وتعالى yace laysal birra an tuwallu wujuhakum qibla al mashriq wal maghrib walakin al birra man amana billahi wal mala wal yawm al akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin maluman tafsiri sun yi sabani game da wannan ayar da wa Allah yake zance al imam al qatada alayhi rahmatullahi ta'ala kamar yadda shugaba na fassara alqur'ani mai girma a cikin malumai watan alqurtabi yake cewa annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wannan miji yazo gunsa yake tambayar sa game da abun da ya shafi abun da ake cewa albir sai Allah ya saukar da wannan ayar yace laysal birra an tuwallu wujuhakum haka al-imam rabi' da al-imam qatada har yau dai al-imam al-qurtubi ya haikata wannan zancen a cikin tafsirin sa yake cewa wannan zancen Allah yana yin shi ne ga yahudawa Allah subhanahu wa ta'ala yana magana da yahudawa to dukkan zancen zai iya kunsa zance guda biyu zai iya hada wanda yazo yayi tambaya gun annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam kuma a wannan lokacin Allah ya jefi tsuntsu biyu da dutse daya an bayyana wancan mutun da yayin tambaya akan nagarta akan albir kuma haka Allah subhanahu wataala yana magana da yahudawa al-imam ali as-sabuni alayhi rahmatullahi ta'ala yace wannan bayanin ko kuma daga wannan kan ayar ta 178 ubangi subhanahu wataala ya canza zancen maganar an kare bayani akan abun da ya shafi yahudawa da kuma kissar abun da ya shafi banu isra'il da ma tauhidi da quraishawa larabawa yanzu kuma an dawo sabon karatu akan abun da ya shafi al-ahkamu shar'iyya to Allah yace laysal birra an tuwallu wujuhakum idan aka ce albir ai malum suka ce shine ismun jami'un litta'ati wa a'malil khair dukkani suna ne ga magari da dukkan wani aiki wanda ya zamanto da'a ne wa Allah subhanahu wataala da kuma aikata alkhairi duk abinda biyayya ne wa ubangiji subhanahu wataala idan kai ka aikata albir kuma dukkanin aikin alkhairi wa mutum zai yi suna wannan aikin albir ina fatan mun fahimta idan ma'anar albir shine yin da'a wa Allah subhanahu wataala ta hanyar aikata aikin alkhairi to Allah yace laysal birra an tuwallu wujuhakum a wata qira'a laysal birru an tuwallu wujuhakum maluman qira'at sun yi sabani suka ce laysal birra an tuwallu wujuhakum suka ce a laysal birru an tuwallu wujuhakum idan muka dauki fassarar laysal birra an tuwallu wujuhakum bin nasbi ma'ana ba shi kade bane aiki na nagarta da kuma ibada wa Allah subhanahu wataala an tuwallu wujuhakum ku fuskantar da fuskokinku iblal mashriq wal maghrib bangaren dama al mashriq inda rana take fitowa wal maghrib da kuma inda rana take faduwa mun karanto cewa a baya sallah wanda yake dakin Ka'aba wanda yake yamma da dakin Ka'aba idan zai sallah zai kalli gabas gare ta wanda yake gabas gare ta idan zai kalla zai kalli ina zai kalle yamma to sai Allah ya ce ba nagarta ba kadai ne wai ba shi kare bane aikin alkhairi kawai mutun ya rike yace shi sallah ce kawai zai yi wato kawai sallah ce aikin da zai gabatar ba da sauran ayyuka ba laysal birra an tuwallu wujuhakum qiblal mashriq wal maghrib mutun ya fuskantar da fuskar sa yana mai ibada wa Allah a bangaren abun da ya shahi gabas ko kuma yamma sai malamai suka ce to menene dalilin da yasa Allah ya fara kakawo sallah a zancen dalili shine babban al'amari cikin ibada ba wata ibada da ta kai ibadar sallah a rayuwa babu ta babu wata ibada da mutum zai yi wanda matsayinta da girmanta da darajarta ta kai wa sallah a cikin addini an tambaye shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ayu al'amalu ahabbu ila Allah ta'ala ko kuma ayu al'amalu afdal a wata ruwaya wani aiki ne Allah yafi so a rayuwa duk cikin ayyukan da ake wa Allah kuma Allah yake ba da lada a gaba ɗaya ayyukan in aka tattara huri ɗaya wani aiki ne Allah yafi kaunar mutum ne a rayuwa sai manzon Allah yace as-salatu fi awwali waqtiha yin sallah a farkon lokaci ma'ana ba wani aiki da Allah yake so a rayuwa da ya huce mutum yayi sallah a rayuwa babu shi a rayuwa shi yasa as-salatu hiya ar-ruknu as-sani min arkanil islam kuma man aqamaha faqad aqama ad-din wa man hadamaha faqad hadama ad-din ita sallah ita ce rukuni na biyu a cikin rukunin musulunci duk wanda ya tsaya da sallah ya tsayar da addini kuma duk wanda ya roshe sallah ya roshe addininsa ya annabi cewa yi awwalu ma yuhasabu bihi al-abd min amlihi yawm al-qiyamati as-sala farkon abinda za a fara yi wa Isa bincike a gobe al-qiyama ayi muku baki daya idan muka tsaye gaban Allah shine sallah duk wanda zai zo gaban Allah subhanahu wataala abinda Allah zai fara tambayar sa baki daya cikin ayyukan da yazo gaban Allah Allah zai fara bincikar sallar sa ne idan sallar ta tsayu ta yi kyawu manzon Allah ya ce ka dace kuma ka tsira idan sallar ta bata yi ba annabin Allah ya ce mutum ya tabe kuma yayi halaka ya halaka Allah ya kare ni shi yasa maluman aqida suka ce fala tu kaffiranna ahlas salati ma abuti sallah ko da yana sabon Allah kaka kafircin da shi idan mutum yana sallah, idan mutum zai zo yayi sallah a cikin al'umma, koda yana sata, yana shan giya, yana wasu sabon Allah da bai kai shirka ba, to kaka kafirta shi musulmi ne har yau yana sanye da rigar musulunci, domin sallah ba karamin al'amari bace. Kuma duk wanda ya tsaki tsaye da sallah a cikin al'umma, to sunansa kafiri, Allah ya kare mu. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala watan ya danganta azaba akan wanda yake wasa da sallah. Allah ce fa wailul lil musallina alladhina hum an
salatihim sahun.
Allah ce fa wailul lil musallin, azaba ta tabbata da masu sallan da, alladhina hum an salatihim sahun, suke rabkanuwa suke yin sallar ba bisa yadda Allah ya karantar ba, da kidda wala hula suke yin sallar. Allah ya kare mu. Na daga cikin siffar mutum mai imani, siffar mutum mai imani ya zama to yana tsaye da sallah. Idan kaga mutum ya tsaye da sallah guda biyar a rayuwa, to ba shi tambarin mutum ne mai imani a cikin al'umma. Allah yace qad aflaha almu'minuna
alladhina hum fi salatihim khashi'un.
Allah yace qad aflaha almu'minun, haqiqan masu imani sun rabo ta, sun dace da gidan aljanna. Kamar ka tambayi Allah wai su waye da suka dace da aljanna, sai Allah yace alladhina hum an salatihim fi salatihim khashi'un, su ne waɗanda game da sallah a cikin sallarsu suna yin khushu'i, suna tsarki, suna jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala. Daka alama ce ta mutum ya zamanto cikakken mai imani, ya zamanto yana tsaye da sallah a cikin al'umma. Ya Allah ka ba mu ikon yin sallah kamar da manzon Allah ya karantar da mu. Yin sallah ba yadda manzon Allah ya karantar ba. Mutum yana ibada ne cikin iska, baya da lada. Idan kana son ka gano hadarin yin ibada a cikin jahilci, dauki misalin kai ne ka zo da bidon ruwa jalka 25 kilo, ka zo da shi bakin famfo zaka ci kasa, amma kuma a katkoce kinsa bangaren sa guda dukkanin sun hude, kana son wannan bidon ya cika, dan Allah tambaye kanka inda hankali ya shiga zai cika. Jama'a tambaya nake, bidon ne zaka sanya wa ruwa, wannan bidon a bangaren sa guda hudu ko ina huduwa ke da kai yana zubar ruwa, kuma ka kunna famfo kana son ka cika sa, yaushe kake tsammanin bidon zai cika? Haka duk wanda yake ibada ba bisa karantar manzon Allah ba, misalin sai yana yin ibada ne amma tana tafiya a banza, yana kasan ruwan suna zuba a banza a iska, haka ibadarsa tana tafiya ne a banza bai da lada. Allah ya kare mu. Shi yasa ba abin da yake da hadari a rayuwa a cikin addini kamar sallah. Ya zan wajibi akan kowane musulmi ya je ya koyi wannan sallar. Da Abdurrahman al-Akhdari alayhi rahmatullahi ta'ala, farkon abin da ya fara bayani yace awwalu ma yajibu 'alal mukallifi tashih wa imanihi thumma ma'rifatu ma yuslihu bihi fardu 'ainihi sataka ahkamis salati. Farkon abin da ya kamata akan kowane mutum baligi mai hankali shine watan ya ingantar da imanin sa, ya san Allah subhanahu wa ta'ala, sannan ya gyara abinda farilla take tsayuwa da shi na ainihi, sai ya ce kamar hukuncin sallah. Duk littafin da zaka dauko na fiqhu, duk littafin da zaka dauko na fiqhu a duniya, kai ba fiqhu ba, hatta hadisi kana hitar imani, abinda zai zo baya shine sallah. Wani sahabi Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa girda yace shugaban halitta Annabi Muhammad yace buniyal islamu ala khamsin, an gina musulunci akan shikashikai guda biyar. Musulunci ya tsayu ne akan foundation guda biyar, idan ɗaya ya karye ma'anar watan rumfan za ta zuge, shine na musulunci. Daga ciki sai manzo Allah yace watan iqamatus sala, tsayar da sallah. Tsayar da sallah babban rukun ne daga cikin rukunin musulunci. Shi yasa Allah ya kawo fara zancen sallah a cikin al'umma. Ummu sani wannan al'umma ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ƙarshen abun da zai saura a cikin al'ummar manzon Allah ita ce sallah. Kuma za a dinga yin sallar ne bisa jahilci. Wallahi yanzu akwai wasu masallacin ne a garin nan, akwai wasu masallacin ne a garin nan tun daga liman har wanda zai zo sahun ƙarshe a masallaci ba su da sallah. Kusan me dalili? Liman kin da yake jagoranta su sallar bai iya sallah ba. kuma mutun ya yarda ya aminta ya bada kansa akan wanda bai iya sallan bai ya bashi sallah amma fa da zai shiga mota a ce wannan duroba makaho ne duroba ne makaho kuma shine ya shiga kun shiga passenger ne kun shiga bus a STM misali sai ka zo STM kun shiga ku 70 ko ku 40 da wani abu sai duroba ya zo ya zauna yana taka mota ko makaho ne ka tabbatar makaho ne dan girman Allah zai jaka tambaya me yasa saboda makaho ne me ake jin tsoro hadari ko to wannan fa rayuwar duniya ce kai gaba dai ibadar ka alaka da Allah ka mika ta akan wanda bai iya ba ko wannan mai tashi zuwa karatun sallah Allah ya dace da mu to Allah ya ce ba shi kade bane nagarta mutum kawai ya zauna ya dinga yin sallah baya kula da akwai ayyukan da ya kamata ya kula da su laysal birra an tuwallu wujuhakum qibla al mashriq wal maghrib sai Allah ya ce walakinnal birr sai da abinda ake cewa nagarta ai da'a wa Allah subhanahu wataala da kuma aikin alkhairi Allah ya ce man amana billahi shine wanda ya yi imani da Allah subhanahu wataala yin imani da Allah subhanahu wataala menene al iman malum suka ce al iman huwa al i'tiqad bil qalb wal qawl bil lisan wal amal bil jawarih imani shine kudurtawa a zuci mutun ya kudurta a zuci sannan kuma ya furta a halshansa ya kuma aikata da garbai amma asalin kalmar al iman a zantan larabci suka ce at tasdiq qur'ani ma yazo da wannan lokacin ɗan uwan annabi yusuf suka jeho annabi yusuf a cikin rijiya da suka zo gun babansa suka ce wama anta bi mu'minin lana walau kunna sadiqin ba za ka gaskata mu ba ko da mun kasance masu gaskiya ashe imani shine gaskatawa to sai ma Allah ya ce an walakinnal birra man amana billahi man amana billahi amana billahi wato fi'ili ne wanda yake ala wazni af'ala amana ala wazni af'al fi'ili ne mazid bi harfin bil alfi wanda ma'anarsa shine mika jayuwa ga Allah subhanahu wataala kuma suka ce shi imani da Allah baka zaman tuwa mutun da kai imani da Allah sai ka cika ababe guda hudu kamar haka na farin al imanu bi wujudillahi ta'ala sai ka gaskata cewa Allah samamme ne akwai Allah cewa akwai Allah a rayuwa ina fatan muna fahimta mafhum na farin al imanu bi wujudillahi ta'ala ka yarda cewa Allah samamme ne akwai Allah kasan wani bai san ko akwai Allah ba wani bai yarda ba akwai Allah ko mutanen da ba su yarda da cewa akwai Allah subhanahu wataala to dole sai ka yarda da akwai Allah subhanahu wataala kuma shi Allah shine al-awwal bila kaifin shine na farko ba tare ya aka same shi wannan kuma ka sa kanka huwa al-awwal bila kaif kuma wal akhir bila muntaha shine na ƙarshe ko bai da baya shine na farko shine na ƙarshe huwa al-awwal wal akhir wal zahir ayyara da akwai Allah subhanahu wataala sannan kuma al-iman bi ifradihi birububiyya ka yarda cewa Allah shine wanda ya kadaita da halittar samai guda bakwai da halittar kasai guda bakwai da halittar abun da ke tsakanin samai da kasai da kuma halittar abun da ya shafi wato duk wata dabbar da take rayuwa a duniya sannan kuma shi Allah shine al-khaliqu ar-raziqu al-mudabbir li shu'uni khalqihi sannan kuma shi Allah shine al-hayyu al-muhyi ina fatan muna fahimta yarda Allah shine wanda yake rayaye kuma huwal muhyi shi Allah shi ke rayarwa ba wanda ke rayarwa sai Allah ba wanda ke kashewa sai Allah ba wanda ke arzikitawa sai Allah ba mai talautarwa sai Allah ba mai bada arziki sai Allah ba wanda ke kuma Allah ba wanda ke kashewa sai Allah nawa kai imani ka gaskiya sunayen hannu kuma Allah ke da hannu wai idan aka ce Allah na da hannu kamar an shabbaha an kamanta Allah da mutum ne alhali Allah ya ce laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir ko alim ne ko laysa kamithlihi shay ba wani abu da yake kawa da Allah subhanahu wa ta'ala kuma ka yarda shi Allah watan shi Allah yana ji ka san akwai wasu aqidu musamman irin dariqa qadiriyya da sauran irin aqidu na murji'a da irin su khawarij sun takaita akan sifatin Allah guda bakwai ne kawai duk wasu siffa da Allah ya danganta kansu da shi ya danganta kanshi da shi ba su yarda ba akwai wanda kuma sun suna guluyi game da sha'anin Allah subhanahu wataala sai ga jin mutun ya ce maka Allah yana ko ina aida ta ahlus sunna wal jamaa kuskure ne yana kai mutun zuwa ga kafirci kace Allah yana ko ina Allah istawa ala arshihi ya didata akan al'arshi sa sai dai wasi'a wato an ahata bi kulli shay'in ilma ilmin Allah ya kewaye ko ina ke da ilmin Allah yana ko ina ya kewaye ko ina amma shi Allah zatin Allah subhanahu wataala Allah ya daidaita akan al'arshi wata rana shugaban halitta annabi Muhammad wata baiwa ya gani sai ya tambaye ta ya amata Allah aina Allah baiwar Allah ina ubangiji ina Allah tace fis sama'i Allah yana sama sai manzo Allah ya ce mai ita atiqaha fa innaha mu'mina ita da ita mai imani ce amma ayin wasu aqidu daga cikin aqidun akwai dariqa tijaniya basu yarda ba Allah yana ko ina dariqa har yanzu ɗan tijaniya a dariqa tijaniya basu yarda ba Allah yana ya daidaita akan al'arshi an tambaye Imam Malik alaihi rahmatullahi ta'ala akan ma'anar ar-rahmanu 'ala al'arshi istawa Allah subhanahu wa ta'ala ya daidaita akan al'arshi to idan suka zo fassara wannan ayatu sai istawla sai yace ai istawa ala arshi al-istawa alladhi yuliqu bihi jalla ula Allah ya daidaita irin daidaita da yake kamata da shi idan na daidaita ka Allah ya daidaita ba dai bane amma kuma kaka shiga kanka ka sa kanka tambaya akan wa'annan ababen har yace was-su'alu anha bid'atun tambaya akan wa'annan ababe bid'a ne a mazhabin malikiyya wannan shine imani da Allah to Allah ya ce walakinnal birra man amana billah nagarta kai imani da Allah subhanahu wataala sai ce mi wal kitab kuma kai imani da na'am wal yawmil akhir da ranar tashin alqiyama mutun yayi imani watan da ranar tashin alqiyama manzon ce al imani bil yawmil akhir ya kushi ababe kamar haka abu na farin al imanu bi wuqu'ihi mutun yarda cewa za a yi alkiyamar mutun ya yarda cewa tabbas akwai alkiyamar ka san wani bai yarda ba akwai alkiyama kawai gani yake in aka mutu shikenan an mutu ne kawai rayuwa tana tafiya ne kuma a dauko ma wani a dauko a sa wani to ka yarda cewa akwai ranar tashin alkiyama ranar kindillanci ranar shugaban rigar shugaban kasa ta bace ranar tashin kiyama kenan al imanu bi wuqi'ihi ka yarda cewa tabbas za a yi tashin alkiyama sannan kuma kai da wa anna Allah yab'asu man fil qubur kai yarda duk wanda ke cikin kabari sai Allah ya tayar da shi duk wanda ke cikin kabari kai ko bayan mutum kabari ba in aka tashi kiyama sai ya tashi dole sai mutum ya falka ana yin busa ta bi gabaɗaya Allah ya ce wai kirkata za a yi a tashi kuma fala ansa ba bainahum yawma idhin wala yatasaaluna babu dangantaka ka ce wangan kadan babanka ne waga matarka ce wannan dan danka ne kuma Allah ya ce wala yatasaaluna ba a tambaya ka ce ina makoci na wani ina alhaji wani ina malam wani Allah ya ce babu komai ya yanki babu alliance babu party politics babu government babu prime minister babu kowa don wani sun tashi daga aiki illa dai kawai sun zo gaban Allah ya tambaye su ya kuka yi jagoranci illahi alladhi la ilaha illa huwa duk shugaban da yayi shugabanci a kasan nan na rantse maka da Allah sai ya tashi da anko ta jahannama duk tun daga shugaban kasa son excellence Muhammad Bazoum ko billahi alladhi da anko ta jahannama zai tashi haka manzon Allah ya faɗa mana sallallahu alaihi wasallam har wanda zai zo hakimi ne a unguwa kuma dai baya inna in Allah zai musu tambaya a ranan halsiya ta tashi daga aiki ba ruwan Allah da halsiya Allah shine gabaɗe halsiya ta ƙarshe dan ranan duk wanda ci kudi kasa su ya miro su wallahi duk wanda yawa ware kudin yace haƙi yaji zalunci wannan kawai ka kusha kure min ku kuna tsayira ku ga abin da zai faru gaban Allah subhanahu wataala ba wanda zai kitare dan ba ruwan Allah da siyasar ka ko partikin ka ko kuke mulki a ranan shi Allah shine ke mulki gaba da komi al'amari gaba da Allah subhanahu wataala yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah al'amarin gaba ina wajen Allah subhanahu wataala to kai yarda cewa za a yi tashin alkiyama abu na farko kenan abu na biyu al-imanu bi kulli ma zakarahu fi kitabihi wa ma sahha an an-nabi sallallahu alaihi wasallam imani da alkiyama kai da duk abin da Allah ya bada labari na alkiyaman kai yarda da shi kuma duk abin da ya inganta daga bakin manzon Allah kai da wannan abun duk abin da Allah ya bada labari na alkiyama kai yarda kaka sa ku kwankwanto kana shakka a'a yarda za a yi ko ku kuna shakka za a je kiyama fa za a ji za a ji wallahi sai ta taso sai inna sa'ata atiya inji ubangiji ba shakka alkiyama Allah ce wallahi sai ta zo dole sai an waye gari dukkanin mun waye gari gaban Allah subhanahu wataala ba malam mai tafsiri ba arabu kowa zai tashi gaban Allah subhanahu wataala kuma ke da duk abinda manzon Allah ya bada labari akan alkiyama ke da shi abu na gaba in uwa wato shine al-imanu bima zakarahu fil yawm al-akhir kira duk abinda Allah ya bada labari ko manzon Allah ya bada labari akan ita alkiyamar min al-khawd irin abinda ya shafi wato tekun annabi sallallahu alaihi wasallam ko wani annabi zai na teku yana nashi teku a gaban Allah subhanahu wataala ai tekun annabi shine al-kawthar ko Allah ya ce manzon Allah inna a'tainaka al-kawthar Allah bai wa manzon Allah al-kawthar to shi al-kawthar tun kafin a fara hisabi masu imani za su sha daga wannan ruwan tun kafin a fara hisabi duk mai imani zai sha banda dan bid'a da wallahi dan bid'a ba zai sha ba ba ni fa na faɗa manzon Allah ne ya faɗa shugaban halitta annabi Muhammad ce idan aka tashi alkiyama za a tashi mutane duk musulmi zai da tashi da alamar sallah guda biyar alamar arwalla guda biyar da huska huska na haske hannaye guda biyu na haske tunanuwa suna haske sai musulmi mu zo gun haudin annabi za mu sha ruwa sai mala'iku su dinga korar yan bid'a suna karkada suna hana sharuwa sai manzala ce ku bar su ummati ummati Allah al'umma ta ce ga alamun alwalla tare da su sai su ce wa manzon Allah la baddalu wa ghayyaru min ba'dika sun canza sun kirkiro sabon abubuwa bai gare ka sun tayin bid'o'i Allah ya kare mu ce sa bid'a musiba ce wallahi bid'a musiba ce kuma kullum mai yin bid'a gari yake shi akan dede yake gari yake aikin alkhairi yake to kai yarda cewa za a sha khaudin manzon akwai ruwan alkausar kai yarda cewa akwai ceto ceton da mun yi bayanin shi a kitabut tauhid da muka karanta kai na cewa akwai siradin nan kuma duk siradin nan ai siradin yana saman jahannama sai kaifin sa yafi reza kaifi kuma bai kai gashi ba zama siliri kuma ke yarda da akwai aljanna akwai huta wannan daga cikin imani da Allah subhanahu wa iman da irin tashin kiyama abu na gaba ɗan uwa na daga cikin imani da ratashin alkiyama الإيمان بنعيم القبر وعذابه متن يي إيماني دا نعمه dake cikin kabari cewa a cikin kabari almu'min yun'am cewa mai imani ana jiyar da shi dadi wal kafir yu'azzab kafiri ana masa azaba duk mai imani a cikin kabarin sa zai more wallahi zaka more sai kafi ango arad a daren farkon sa na aganci morewa duk wanda ya shiga alkabari da imani ana yi masa wannan tambayoyin yana ba da amsa to shikenan kuma ni'ima ce sai tashi alkiyama ya shiga cikin ni'ima akan dadi yana morewa har zuwa tashin alkiyama kuma duk wanda ya kuskura tsotsai ya jashi ya mutu kafiri an kammai masa azaba ne kuma har tashi alkiyama annaru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya haka Allah ya ce tsahi da marace ana mutun azaba Allah ya kare mu to kai cikin kabari akwai azaba kuma akwai rahamar Allah subhanahu wataala wannan abin da ya shafi imani da Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce wal mala'ikatu ko kuma kai imani da mala'ikun Allah subhanahu wataala imani da mala'iku al-imanu bil mala'ika mutun ya imani da mala'iku ababe ne kamar haka imani da mala'iku ababe ne kamar haka abu na farin kai imani cewa wa'innan mala'ikun bayi ne Allah subhanahu wataala cewa halitta ce cikin halittun Allah kuma bayin Allah ne kuma kairar cewa Allah ya halicce su daga haske khalaqahumullahu min nurin Allah ya yi su daga haske sannan kuma la ya'kuluna wa la yashrabun ba sa ci kuma ba sa sha sannan kuma ba sa wa Allah subhanahu wataala sabo su kawai aikin su kuma bautar Allah ne kuma ka yarda da duk abinda Allah ya bada labari watan abinda Allah ya bada labari na labarin su wa'annan mala'ikun ka yarda duk abinda Allah ya bada labari na mala'iku kai imani da abinda ya shafi sunayen su wanda Allah ya bamu labari Allah ya bamu labarin sunayen mala'iku daban-daban a cikin Alkur'ani ko na daga ciki Allah ramma ba mu koda mala'ika guda koda bi sun isa wanda Allah ya ka cikin Qur'ani ma yalfizu min qawlin
ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atim
ma cikin matsara har yau an kana aduwan
من كان عدوا لله وملائكته وكتبه ورسله من كان عدوا لله وملائكته وكتبه ورسله من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكائيل فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ
الله يتي من كان عدوًا لله وملائكة جبريل كو da kuma mika'il to kirada akwai malaika jibril kuma kirada akwai malaika mika'il kuma can Allah yace raqibun atid kirada wa'annan mala'ikun guda biyu sannan kuma akwai israfil wanda yake rike da qaho sannan kuma akwai ya maliku akwai malik akwai ridwan wanda yake fakon aljanna mai gadin aljanna sunansa ridwan wanda yake gadin jahannama sunansa malik sannan kuma akwai irin mala'ikun da suke cikin wuta suke wa ɗan wuta azaba ko sannan kuma akwai hafza akwai masu kiyaye mutun masu kula da rubutun aiki raqib wa atid sannan kuma akwai hamilatul arsh wa yahmilu arsh rabbika fawqahum yawma idhin thamaniya duka wa inna mala'iku ne ko to duka imani da wa inna mala'iku jama'a mun fahimta kuma kai da ayyukan su kowane mala'iku kowane mala'ika da aikin da Allah ya sanya sa idan ka dauki misalin mala'ika jibril aiki samiye ya kawo wahayi aikin mala'ika jibril ya amso daga annabi daga Allah ya kawo annabin Allah aikin mala'ika mika'il kula da ruwan sama a zubo da ruwa sannan kuma a fitar da tsirrai aikin mala'ika mika'il ne israfil kuma aikin shi kawai ya busa qaho akwai malikul maut shi kuma aikin sa kawai in lokacin ka ya cika yayi yazo ya amshi rayuwarka kawai mun bayyanta akwai ridwan aikin shi kuma miye tsarin aljanna akwai malik aikin sa miye ne tsarin huta to duka wa'annan kai imani daga cikin imani da mala'iku kai rasula da wa'annan ayyukan ina fata mun fahimta to Allah ya ce wal mala'ikati sai ce mi wal kitab da kuma littafai abin da shafi littafai imani da littafan Allah subhanahu wataala ya kunshi ababe guda hudu imani da littafan Allah ya kunshi abu guda hudu abu na farin an tu'mina bi anna Allah anzala 'ala ar-rusul kutuban idan Allah ya saukar manzanni littafai Allah ya saukarwa manzanni da littafai to kaira da wannan abun cewa manzannin Allah ya saka musu littafai kaga irin misalin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya saka masa wani littafi alqur'ani annabi Musa at-taura annabi Isa linjila annabi Daud miya gaba shi wa ataina Dauda zabura annabi Ibrahim an bashi suhuf ko annabi Musa ma an bashi suhuf shi yasa Allah ya ce suhuf Ibrahima wa Musa malamai sun tafi akan su musamman al-Uthaymin alayhi rahmatullahi ta'ala cewa wannan sunan littafai ne to dukkan imani da wa'annan littafan abu na biyu an tu'mina bi sihhati ma fihi min akhbar duk abun da ke cikin labari ka yarda da ingancin labarin ka kai kwankwanto duk abin da ke cikin wa'annan littafan da aka muka karanta yanzu to ka yarda cewa wa'annan littafan abin da ke ciki gaskiya ne ba ƙarya a ciki yanzu misalin labarin fir'auna nan duk cikin waga fir'auna waye ga fir'auna nan annabi musa wa annabi salih an yi shi ko ba yi shi ba ina muka samu labarin sa a qur'ani ta wuri annabi salih ina muka samu labarin ta a qur'ani to ka yarda da wannan labarin da ke cikin alqur'ani mai girma ina fata mun fahimta abinda ya faru nan gaba zai faru nan gaba da qur'ani ya bada labari kuma ka yarda shi haka duk abinda ke cikin wa'ancan littafai baki daya at-taura linjila zabura duk ka yarda abinda ke cikin su sai dai kuma yanzu aiki da su kan babu aiki da su mutum ba zai zo mana ba da ayin zabura ce shi yanzu zai yi aiki da zabura sai mu bulale ka wallahi waye saka aiki da qur'ani aka wajabta maka da shi mai zaburan ma zai dawo duniyan to zai saki zabura da ke alqur'ani mai girma ne ina fata mun fahimta akwai shara'i shara'i mun qablana akwai shara'ar da an aikin mutane su gabace mu wanda shara'a ce ta zamanin baya malamai suka yi sabani suka ce shin za a yi aiki da irin wa'annan shara'a ta abinda Allah ya dora wa mutanen baya qauli rajihi abinda alqur'ani ya shahi duk abinda ya gabata kuma ya tattara wa'annan abun ina fata mun fahimta daga duk abinda yake shara'a a zamanin annabi Musa yanzu alqur'ani ya zo mana da shi in kuma akwai canji sai aka canza mana da wannan abun kadibi annabi isra'i annabi yaqub akwai abinda an haranta musu ci amma mu fa yanzu akwai abinda aka haranta mana bace ta kaitattun ababe Allah ya dace da mu abu na gaba an tubina bima fiha min ahkamin kai imani daga cikin abin da ke cikin ta na hukunci hukunci duk wani hukunci da yazo kai imani inkarin wani hukunci da ke cikin alqur'ani mai girma mutun yayi inkari wani hukunci da ke cikin alqur'ani mai girma kafirci ne yanzu misali alqur'ani ne yace as-sariqu was-sariqatu faqta'u wa faqtu aydiyahuma barawo da barauniya ai musulmi a yanke musu hannu a katse hannu to sai mutun yazo dan ya sha dan yayi karatun boko dan bai san Allah ba bai fahimci musulunci ba sai yazo yana ganin kamar kauyanci ne a yi wannan hukuncin yana ganin kamar duwa delon kamar kare dan adam wai bari ya kare haƙƙin dan adam akan wannan zancen sai in kayan bai kamata ba a yanke wa mutum hannu dan ya yi sata to wannan ya bar da'ira ta addini ina fata ku kun fahimta duk wanda zai yi inkarin wani hukunci daga cikin hukuncen musulunci daga cikin alqur'ani ya kafirta Allah ya kare mu to dan haka kai imani a hukunce hukuncin da ke ciki akwai hukunce hukunce da yawa akwai hukuncin abin da ya shafi zina wanda ya zina mai musulunci ya ce ai masa bula da ɗari ko Allah ce kuma kar ka tausayi ya kawo mutum suna da yawa ahkamu kin da suke cikin alqur'ani mai girma to duk wani hukunci da ke cikin alqur'ani ka yarda sannan kuma abu na hudu an nu'mina bima alimna min asma'iha wa innal littafan da muka karanto duka sunayen su kai imani da su kakka wayi gari kaje kana kyamar wani littafi daga cikin littafan Allah ba kai imani da littafan Allah ba kuma rashin yi imani da littafin Allah ya walwala imanin ka da Allah subhanahu wataala shi ne Allah ya ce wal kitabi wan nabiyyin da kuma annabawa wan nabiyyin annabiyyin jam'u nabi jam'in annabi ne Allah ya kawo annabi Allah ya kawo annabi kalmar nabi anbiya akan ar-rusul domin annabawa su fi manzanni yawa annabawan Allah sun fi manzannin yawa mun taba karantawa anan muka ce duk wani manzo annabi ne amma ba kowane annabi ba yake manzo ko to haka sai Allah ya kawo annabiyin kuma Allah ya ambata mu daga cikin su in ka dauki irin suratul an'am wa tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumihi narfa'u darajatin man nasha tun daga nan Allah ya jero mana annabawa masu yawa Allah ya ambaci annabi guda 25 a Qur'ani mai girma kaje ka dauki Qur'anin ka bincika akwai annabi 25 da Allah ya kira sunan su a cikin alqur'ani to duka wayannan annabawan kai imani da su miye imani da su na farko ka gaskata su ka gaskata su ka gaskata cewa wayannan annabawan manzanni ne daga wajen Allah subhanahu wataala sannan kuma ka so wayannan annabawan ka so su ka ji kana son su kaka fifita wani akan wani a'a ka ji kana son annabi Muhammad kana son annabi Ibrahim kana son annabi Isma'il kana son annabi Sulaiman ka awaye gari kana kyamar wani annabi cikin annabawan Allah kamar da Kiristawa waye suka yi su ba su son annabi Muhammad amma suna son Isa yanzu sai mutun ya ce yana son ka amma bai son danka mi akai mutun ya ce yana son ka amma bai son danka ko kuma mutun ya ce yana son ka amma bai son babanka to wallahi ni wanda kana birge ni amma ubanka ba ta bin dare yake yi dan Allah ne ya dake ka sakare wallahi ba haka bane sakarci ne wannan idan ka kai ima daga badi da wayannan annabawan to sai Allah ya ce gaba
وآتَى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا
Allah subhanahu wa ta'ala a wannan wuraren a karatun baya da muka yi man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin Allah ya jero rukunai imani guda nawa guda biyar saura daya shine al imanu bil qadri khairihi wa sharrihi wanda Allah bai ambata shi ba anan sai suratul qadr Allah ce inna kullu shay'in khalaqnahu bi qadar kowani al'amari Allah ya halice shi ne da bisa qaddarawa to imani da kaddara a gurguje shi ma yana kunshi ababe kamar haka abu na farin kai imani cewa Allah subhanahu wataala ilmin sa ya kewaye ko ina ilmin Allah ya kewaye ko ina sannan kuma kai imani cewa Allah subhanahu wataala ya rubuta dukkanin abin da zai faru wa bayunsa a cikin lauhul mahfuz tun lokacin da Allah ya halicci duniyar nan Allah ya ce komi a rubuta duk turar da Allah ya halitta alƙalami hadisi na Imam Tirmidhi farkon abin da Allah ya fara halitta shine alƙalami sai Allah ya ce masa rubuta sai ya ce wa Allah mai zan rubuta sai Allah ya ce masa rubuta abin da zai faru a duniya daga cikin abin da alƙalami ya rubuta Malam Jabir Allah ya rubuta a duk ranar talata za mu dinga zama mai tafsiri ina fata wannan rubutacce ne daga wajen Allah subhanahu wataala Allah ne ya rubuta wannan abu ina fata mun fahimta wannan kuma Allah ya rubuta mata shi a rubuta kaddararsa kawai shi yana nan kawai mace za ta dinga bashi wahala kaddararsa kenan zai auro shi bai iya ibi a sirri ta ji ga mai wahala Allah ya sa mu jarraba wallahi wani shi kenan nan da aka jarrabe shi kaddararsa kenan ya arme ta kuma daga ita babu kai ita kadai zai mutu da ita wallahi wani Allah ya rubuta ita kadai zai mutu da ita duk ya zo tsaye kamar duk wallahi Allah ya ga sauki al'amari abu na gaba an tu'mina bi anna kullama hadatha fil kauni fa huwa bi mashi'atillah kai ma cewa duk abin da ke faruwa a duniya yana tafiya ne karkashin Allah karkashin yarda ta Allah subhanahu wataala ma sha Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun abinda Allah ya so shike wa kana abinda Allah bai ga dama ba ba zai wa kana ba a rayuwa ina fata mun fahimta duk wanda ya waye gari a kansa ko da kaga misalin kamar zaben da aka yi a bara da muka aka yi zaben shugaban kasa da diptoci duk wanda ya tsaya kansa a assembly ba hukudin da ka bada bane suka kai ka assembly ko kuma al'umma kai suka yi maka kamfai a'a ganin damin Allah ne ko ka bada ko baka bada sai ka zo a assembly ke jama'a mun fahimta ya mutun da suka shi kudi suka zo a sanin zuwa cikin assembly akwai wanda wallahi ko dan nasu bai ciyo ba kuma yana nan zaune cikin assembly kaga al'umuru bi mashi'atillahi ko Allah subhanahu wataala ya datar da mu sai Allah ya ce wa atal mala ala hubbihi kuma ya bayar da dukiya yana tsananin son dukiyar shi yadda dukiya mutum yana son ta kaga bayani akan mi bayani al-infaq kenan wa atal mala ya bayar da dukiyar sa ala hubbihi ad-damir ya'udu ila al-mal yana son dukiyar shi yasa sadaka ma in zaka bayar to ka bayar da abin da kake so yafi lada Allah ya ce lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku samu albirra ba sai kun ciyar daga abin da kuke so shi yasa ai Anas, Anas Allah ya kara masa yarda, dan Malik yake cewa Talha, Abu Talha ta yafi kowane mutunan Madina kudi na da binu a garin Madina. Akthar al-ansar bil madinati malan min nakhil, in ana zancan da binu da kudi, ai Allah ya kore masa kudi a garin Madina. Wa kana ahabbu amwalihi ilayhi bayraha, sai Allah ya sanya cikin dukiyarsa. Ka san mutun ko zo misali zaga mutun a cikin dukiyarsa ko abin da fiso ko wani ya fi son gidansa, wani ya fi son motarsa, wani kuma wani abu da ya fi son kasuwancinsa, kowa da irin abin da yake so a dukiyarsa. To abin da ya fi ƙauna a dukiyarsa, wannan wata gona ce da ake kira Bayraha. Wannan Bayraha tana kallon masallacin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah yana shiga cikin wannan gonar har ya sha daga ruwan wannan gonar masu daɗi. To sai ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace ya annabin Allah, Allah ya ce lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, ba za ku samu albir ba sai kun ciyar da abin da kuke so. Yace ni kuma duk dukiyata ba abin da nafi kauna sama da wannan gonar ta Bayraha. Ya annabin Allah, na bayar da wannan watan na bayar da wannan gonar, na ba da wannan gonar ga Allah subhanahu wa ta'ala, na ba da wannan gonar da Allah subhanahu wa ta'ala, watan a sanya ta a aikin Allah subhanahu wa ta'ala da ita. Sai manzon Allah ya ce bakhil bakhil, madalla madalla, sai ya ce zalika malur rabih, zalika malur rabih, wannan tace dukiya mai albarka, ce dukiya mai albarka. Mutum ya bada abin da yake so. Allah ya ce wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, suna ciyar da dukiyarsu, suna ciyarwa. Da wannan ne Allah ya sanya albarka a rayuwar magabata, kuma sahabban Annabi Muhammad Allah ya yabe su. Allah ya ce wa yuqsiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa, suna fifita wani su a kansu, suna ci an tabbata abin da yake da yawa malu, sai ya kai mace sa da gidi, masha Allah, Allah ya sanya albarka. Sai ta Allah ya sauke. Da haka ciyarwa shina da dadi a cikin addini. Shi yasa Allah yake cewa wa atal mala ala hubbihi zawil qurba, makusanta, wanda ya fara, wanda ya cancanta da kai fara baiwa ko sadaka za ka yi, to ka fara taimakawa danyenka. Taimakawa a cikin addini abu ne mai da muhimmanci. Shugaban halitta Annabi Muhammad yake cewa inna sadaqata la tudfi'u ghadabar rabbi wa tadfa'a maytatas su, yace kun ga sadaka, yawaita yin sadaka na tunkuɗe hushin Allah subhanahu wa ta'ala, kuma yana kare mutum da mummunar mutuwa. Wannan mun ga shi zahiri, wani bawan Allah cikin garin nan, mutum wani bawan Allah mai kokari da sadaka, la yana sallah, Allah ya masa rasuwa, an kabbara yana sallah. Sadaka tana tunkuɗe hushin Ubangiji, kuma tana sanya ka cika da imani. Ba ku dauki karatu ba, yin sadaka na sanya hushin Allah ya tafi, kuma yana sanya in mutum zai mutuwa bilalan mutuwa a rayuwa. Hadisi na biyu, Annabi Muhammad yace ma naqasat sadaqatun min malin wa ma zada Allahu 'abdan bi'afwin illa izza wa ma tawada'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Mazace har abada sadaka ba za ta taba sa dukiya ta rage ba, tun me sadaka dukiyarsa ba ta ragewa. In dai zake sadaka, mazace wallahi dukiyarka ba ta ragewa. Aka bai wa karuwe dukiya ta karu, balle ka ba taimakawa bayin Allah, dole Allah ya sanya albarka ko. A wani hadisi na uku, manzon Allah yake cewa ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi illa malakani yanzilani, ba wata safiya da za ta waye face mala'iku guda biyu suna sabka a doran duniyar nan. Fa yaqulu ahaduhuma, dai zai dinga cewa Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah duk wanda ke ciyarwa, wanda ke taimakawa, wanda ke kurewa bayinka damuwa, wanda ke infaki ke ciyarwa, ya Allah ka mayar masa riba akan riba, ka sanya albarka dukiyarsa. Kullun, inji Annabin Allah, duk mai ciyarwa mala'iku guda biyu ke addu'a suna roƙon Allah su ce ya Allah duk mutum da ke ciyarwa ke bayarwa ya Allah ka maida masa da alkhairi ka sanya albarka a dukiyarsa ka kare sa da kasara ka ƙara haɓaka dukiyarsa sai dai ya dinga cewa Allahumma a'ti mumsikan talafa ya Allah duk wanda ka ba kuɗi bai bayarwa ya rike kam ya Allah turo hasara da sharrabawa a dukiyarsa Allah hada shi da gobara da musibu kala-kala a rayuwa wannan fa manzo Allah ce duk safiyar Allah sai mala'ikun nan sun sauka gwara ma ka ciyar ko hadisi na hudu annabi Muhammad yace ar-rajulu fi dhilli sadaqatihi hatta yuqda bainan nas idan aka tashi al-qiyama kowane mutum yana cikin karkashin unar sadakarsa in kai sadaka mai yawa sai Allah ya yalwata maka unar ka san ya maka kilim a ranar tashin al-qiyama kafin Allah ya fara hisabi kai sadaka mai yawa sai ka samu una mai yawa gaban Allah subhanahu wataala hadisi na biyar annabi Muhammad yake cewa sab'atun yadhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu mutum bakwai Allah zai sanya su karkashin unarsa ranar da babu wata una sai unar Allah subhanahu wataala fa zakara minhum sai annabin Allah yace daga cikin su wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu yaminuhu ma tufiqu shimalu mutumin da zai fitta sadaka ya bayar hannun damarsa bai san abin da hagunsa ta bayar ba yana yin sadaka akwai baya fadawa al'umma yin sadaka akwai alkhairi a ciki ya ku bayin Allah hadisi na biyar na shidda annabin Allah yake cewa idza aratta an yalina qalbaka idan kana son zuciyarka ta yi laushi ka samu sanyin laushin zuciya ta zama to mai bin Allah wada'a fa at'imil miskin ka dinga ciyar da miskin ne ka dinga ciyar da miskin ne in kana son ka samu warkar kekashewar zuciya wamsah ra'sal maski ayatim kuma ka shafi kan maraye inji wa inji annabi Muhammad hadisi na bakwai Allah da kansa yake fada hadisul qudsi Allah yace anfiq ibn adam ya dan annabi adam ciyar unfiq alayka bi kuma Allah in ciyar da kai Allah yace ka ciyar sai ni ma in ciyar da kai hadisi na takwas manzo Allah yace idza mata ibnu adam idan mutum ya mutu ya kwanta dama duka aikinsa ya yanke sai abu guda uku daga ciki sadaqatin jariya sadaka da mutum ya yi mai gudana kai sadaka mai gudana sadaka mai gudana kuma abu guda bakwai ne manzon Allah ya faɗa mana su daga ciki ba lokaci guda uku zan faɗa akwai gina masallaci akwai shuka itace akwai gina rijiya wannan duka sadaka ce mai gudana hadisi na tara ƴan uwa annabi ke cewa ma'azu dan jabal Allah ya kara masa yarda ala adulluka ala abwabil khair ba za ka so ba in nuna maka kofofin alkhairi a rayuwa yace qultu bala ya rasulullah nace ya manzon Allah menene kofofin alkhairi a rayuwa sai manzon Allah yace as-sawmu junna kaga azumi garkuwa ce was-sadaqatu tutfi'ul khati'a kama yutfi'ul ma'un nara yace kaga sadaka tana wanke kurakurai yadda ka san huta tan ruwa suna kashe huta a rayuwa hadisi na ƙarshe na goma ƴan uwa masu albarka annabi yake cewa tasaddaqu ku yi sadaka wannan hadisin akwai ban tsoro cikin sa tasaddaqu ku yi sadaka ku ciyar fa sayati ala na alan nasi zamanun manzala ce wallahi lokaci zai zo wa mutane yamshir rajulu bi sadaqatin bi sadaqatihi mutun zai tafi da sadakarsa yana yawo da sadakarsa titi titi layi layi unguwa unguwa karce karce yana neman wanda zai ba sadaka ba zai samu ba annabi ce ku yi sadaka lokaci zai zo da mutum zai cire dukiya yana son yayi sadaka ka rasa wanda zaka baiwa sadaka Allah ya ce wa atal mala ala hubbihi ko to bayar da dukiya akan wanda yake son wannan dukiyar kana son dukiyar zawil qurba farko kuma wanda ake kamata ka baiwa shine danginka wanda kuma anan ya kamata mu kwana aka ce lokaci ya tsammanin zamu idar ayar kuma har mu yi sauran wasu bayanai akwai bayanai guda biyu da ya kamata mu yi amma khairul kalami ma qalla wa dalla sai mu tsaya a nan Allah ya sanya albarka muna tawassali da sunayen Allah da kuma wannan karatun da muka yi na alqur'ani duk bukatun mu na alkhairi Allah ya biya muna kurakuran mu a rayuwa da annabinka annabin rahama annabi Muhammad a ranar tashin alkiyama kuma Allah ta hada mu aljanna tare da shi ka sanya ya cece mu gaban Allah gabanka a gobe alkiyama ya Allah ka iya muna akan abin da ba ma iya wa kawo mu ya Allah wannan ƙasar ta mu tana buƙatar taimakonka da agajinka ya Allah kai ke yi kuma kai ke sa ayi ya Allah kai da kanka ya Allah ya Allah kai da kanka ya Allah ka san halin da muke ciki ya Allah jagororin mu suna buƙatar ya Allah girkinka jagorancinka ya Allah ka jagorantar da su zuwa ga abin da yake alkhairi duk abin da ba alkhairi ba wa kasar nan da kuma ƴan kasar nan ya Allah ko sun doke anniyar ya Allah ka hana su ya Allah ko sun kudurta ya Allah ka hana su Allah ka dora su ga abin da yake daidai da mu da su baki daya ka ba mu ikon bin gaskiyar nan kuma ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ya Allah ka ba mu ikon guje mata akwai ƴan uwa dalibai ilmi suka yi jarabawa musamman mata birebe suna jiran sakamako Allah kai ne wanda take bayarwa Allah ka ba su Allah kuma wanda ka kaddata ba za ka bashi Allah ka sanya hakuri a zuciyarsa akwai dalibai na baksu da suka tafi preparation Allah ka sanya alkhairi da albarka a ciki su malam Jamilu Allah kaga irin kokarin suke yi da sauran ƴan uwa jewal suke kamawa na gabatar da ayyukan alkhairi ya Allah iya agacin ka suke bukata a rayuwa Allah kai ne kake bayarwa Allah ka bamu da mu da su baki daya ƴan kasuwa mu manya da kanana Allah ka sanya albarka a kasuwanci duk wanda yake kokari wajen yaga wannan karatun ya tafi lafiya Allah subhanahu wataala ya saka masa da alkhairi ya sanya albarka a rayuwa kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta muna ya gafarta mu uwaye mu kurakuran su subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.